DJ Effect.
Kiso na soki, kibin na biki, akanga unariki, idani inyaki, dana gaiki, se inji na soki, koma paiki na banti na nerabuwa.
Track
then Allah fada mun miki fa